بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan 2 watan safar shekara ta 1438 hijriya wanda shine ya dace da 25 ga watan 11 shi ma shekara ta 2016 alisafin turawa muna darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin al-fusul fi sirati rasul na imam ibnu kasir rahimahullahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna kan gabar bayani akan nasabar annabi alaihi salatu wassalam da kakanninsa da sunan nakin su har dai lokaci ya kure mana muka tsaya zuwa ga wani kakansa da ake cewa adnan muka ce wannan kakansa Adnan din iya wannan gabar shine malaman sira suka yi ittifaki wajen ambatan nasabar annabi dan wani ne jikan wani ne jikan wani ne jikan wani amma bayan Adnan din to akwai maganganu na malamai wadanda kuma kowa ya faɗi abin da ya faɗa to yau shine zamu fara da zikru nasabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Adnan ambatan nasabar annabi bayan kakansa Adnan malai yace wa hadha an-nasabu alladhi sukunahu ila Adnan la miryata fihi wala nizaa wa huwa sabitun bit tawatir wal ijma wa innama ash-sha'nu fi ma ba'da dhalika lakin la khilafa bayna ahli an-nasabi wa ghayrihim min ulama'i ahli al-kitab أن أدنان من ولد إسماعيل نبي الله وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال يتي دنگن تكر أن نبن مكا أمبتا مكو باين واتو كاكنس أدنان ko kafin kakansa Adnan wannan babu wani shakka akai tabbas ne kuma malamai sun yi ittifaki akan shi amma duk abin da yake bayan wannan Adnan din to gaskiya akwai maganganu na malamai akai wannan dai kafin Adnan ya tabbata bitawaturi riwaya ce mutawatira da ijma'in malamai akai amma sha'ani wa innama sha'anu fi ma ba'da dhalika yace babu sabani a tsakanin ahlun nasabi malamai da suke ambatan nasaba da wasu su cikin malaman ahlul kitabi cewa wannan Adnan din da muke fada Adnan yana cikin ƴaƴan annabi Isma'il haka wannan fa'ida ne ya kamata mu fahimce ta kenan wannan zai nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangantakar tsatsonsa yana tikewa ne zuwa ga annabi Isma'il wannan Adnan din duk wanda kaji an sa masa suna Adnan to sunan dan annabi Isma'il ne to wannan Adnan din kuma cikin kakannin annabi dan annabi Isma'il ne wannan malaman nasaba hatta ahlul kitabi wanda ba musulmi ba sun yadda cewa Adnan din nan dan gidan annabi Isma'il ne yana da kyau mu fahimci wannan gabar da za ta taimaka mana sai yace dan gidan Isma'il nabiyullah Isma'il annabin Allah ne wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'il wannan Isma'il din malamai suka ce shine azzabih, wanda annabi Ibrahim ya dauke shi ya kwantar da shi ya sa masa wuka zai yanka shi a matsayin ragwallaya. Sai kuma daga baya Allah ya fanshe shi da rago daga gidan aljanna, daga nan ne aka sunnanta yin layya da rago. Amma da ba dan haka ba, to ɗaya ne daga cikin ƴaƴanka za ka rinka yankawa kenan duk shekara. Amma Allah ya kawo wannan misalin ne don ya nuna mana irin yadda annabawa suke da cikakkiyar biyayya ga Ubangijinsu. A ce mutum yana da imanin da zai ɗauki ɗa falazati kabijihi, ya kwantar da shi ya ɗauki wuƙa zai yanka shi don bin umarnin Allah, kai wannan imanin ya kai. Allah ce falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Yayin da suka miƙa wuya gaba ɗaya da uban da ɗan sun yadda, shi ɗan ya yadda a yanka shi, uban ya yadda zai yanka ɗan, dan ce masa yayi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara, ya kai dan dana ni fa na gani a mafarki, gani yanzu ina kokarin zan yanka ka, amma me ka gani? Mafarkin annabawa gaskiya ne, tunda Allah ya nuna mun gani ina yanka ka, ko to zan yanka ka, amma me ka gani? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, yace ya babana ka aikata abinda duk aka umarce ka, da sannu za ka same ni insha Allah cikin masu haƙuri salihan bayi. Na yi da'a na yadda, shi ne falamma aslama wa tallahu liljabini, ya kwantar da shi ya danne kansa ya danne goshinsa zai ɗauki wuƙa yanka shi. Sai muka kira shi ya Ibrahim, lalle ka gaskata mafarkin da ka yi, to shige cire wuƙar. Mu haka muke yin sakayya da bayi ga bayi salihai ko kuma bayi masu kyautatawa na jinin musulmi. Shi ne Allah ce fadainahu bidhibin azim, sai muka yi fanshe shi da ainihin wato wani abun yanka mai girma. To abinda nake so in kai mu gare shi, wani ɗan ne annabi Ibrahim ya kwanta zai yanka shi? Akwai saɓanin malamai, wasu suka ce wannan Isma'il ɗin kakan annabi ɗin Muhammad alaihi salatu wassalam shi ne, wasu kuma suka ce a'a ba Isma'ila ba ne, Ishaqa ne. To yanzu ɗan abin da za mu tattauna a kansa kenan kafin mu ƙara gaba. To shi wa Isma'il ɗin? Yahu zabihu shi ne wanda aka yanka, ala sahihi min qawli as-sahabati wal a'imma. Ibn Kasir sai ya kawo maka da kahuta zancen da ya fi inganci cikin maganganun sahabbai da manya-manyan malamai, ɗan da aka ɗauko shi za a yanka shi ne Isma'il. Wa Isma'il ibn Ibrahim Khalilur Rahman, Isma'il ɗin shi ne ɗan gidan annabi Ibrahim badaɗin Allah Halilin Ar-Rahman alaihi afdalu salatu wassalam. An yi saɓani fi kam abin bainahuma ala aqwal, iyaye nawa ne a tsakanin manzon Allah da annabi Isma'il, mutane nawa ne tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Isma'il alaihi salatu wassalam. To nan gurin wasu malamai sun tafi akan cewa lalle Isma'il ne, kamar yadda na faɗa, kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya kawo, wannan Hafiz Ibn Kathir ya kawo a cikin wannan littafin, sannan Ibn al-Qayyim ya yi wannan magana a cikin Zadul Ma'ad, wannan littafi mai kyau na Ibn al-Qayyim. Dalilansu akan shi Isma'il ne ba Ishaqa ba, Ibn Kathir ya kawo a cikin Al-Qasas, an rawaito daga Abdullahi dan Abbas an samu kan rago an rataya shi a kan ɗakin Ka'aba a daidai indararon nan na ɗakin Ka'aba, ya daɗe kan rago sai da ya bushe kan ƙarƙaf. A tarihi can an yi lokacin da malaman tarihi suka ruwaito an taba daukan kan rago aka daure shi a jikin indararo na dakin kaba indararon nan ya dade sai da kan ya bushe yake kashe to me ma'anar wannan magana aka ce tarihi ya nuna annabi isma'il shine ya zauna a makka ina fatan kuna fahimta dan haka shi yasa aka yi wannan aikin annabi ishaq bai zauna a makka ba wannan dalili ne daga cikin dalilai na cewa lalle isma'il shi aka yi kokarin a yanka dan ya tabbatar da wafadainahu bidhibin azim muka fanshe shi da wannan babban abin yanka shine aka rataye wannan ragon dan ya zama tarihi a cikin kokwalan mutane kuma wannan shine abin da zahirin alqur'ani ya tabbatar Abdullahi dan Abbas yake cewa ya faɗi haka malamai suke cewa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Allah ya masa rahama shi ma yayi wannan magana yace fa wannan wanda aka yanka dinnan ko za a yanka dinnan Isma'il ne ba Ishaq ba yace ga Allah yana faɗa wa basharna ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub mun yi bishara wa mata annabi Ibrahim da ɗa mai suna ishaqa kuma bayan annabi ishaqa akwai Ibrahim dai akwai Yaqub Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya kawo wannan aya dan dada karfafa wannan ra'ayin annahu isma'il wa laysa bi ishaq yace yadda fashin bakin yake shine yaya za a yi bushara da samun annabi ishaq kuma bayan annabi ishaq za a aifa masa da mai suna Yaquba Yaqub din shine fa baban annabi Yusuf ina so ku gane salsalar yanda abin yake Ibrahim Ishaq wana Ishaq dan Ibrahim kasa kuma shi Ishaq sai ya haifi Yaqub Yaqub kuma shine ya haifi Yusuf da ƴan uwan Yusuf din nan duka kun ga salsalar ko to shi ma kaga annabi Muhammad alaihi salatu wasallam tun da can karshe yazo Ibrahim ya haifi Isma'il cikin ƴaƴa da jikokin annabi Isma'il anan ne aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi Ibrahim wannan dattijan da yawa annabawa suna cikiwa ne gare shi sa ake ce shi abul anbiya tun da dattijo ne babba ne sai aka ce annabi ya ce Allah ya bashi wani matsayi gaba daya yara kanana yan duniya da suka mutu a nan duniya idan sun je kiyama suna karkashin kulawa annabi Ibrahim shi kuma aljannarsa tare da yara yake birjin mutum ne mai tausayi mutum ne mai dacijantaka mutum ne mai barkwanci wa kananan yara to anan abin da nake so ku gane wani abu shine idan har Ishaq ne aka dauka za a yanka to me alakar me hikimar a ce an yi bushara da Ishaq kuma Ishaq din za a haifa masa da Yaquba tunda Allah ya san yanka shi za a yi yaya mutumin da aka ce za a yanka shi kuma a ce an yi bushara za a same shi sannan kuma za a haifa masa kuma a lokacin yana yaro ne karami ba ku gane ba barin dade maimaitawa ai ba wasa bane magana yankan gaskiya ne ko kuma ka bane annabi Ishaq yana nan a raye Allah ya bada labari cewa mun yi bushara wa matar annabi Ibrahim za ta haifi Ishaq shi kuma Ishaq nan zai haifi ɗa Yaquba a lokacin Ishaqan yana yaro ƙarami to kuma sai aka zo matsalar yankan nan tunda Allah ya faɗi magana ya ce za a haifa masa ɗa Yaqub to to yaya kuma za a ce shi aka dauko aka kwantar aka yan za a yanka bayan Allah ya riga ya ce zai yi nisan kwana da har zai haifi da ah da ba gaskiya bane ban sani ba ko an fahince ni eh jarrabawa ce so dan abun ya tafi siyaki ya tafi kai tsaye babu wani kungaba kun baya ba Ishaqa bane aka dauko za a yanka shi Isma'ila ne kun fahince ni wannan dai ne daga cikin dalilai akwai maganganu da yawa cikin maganganun malamai wanda suka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu rahama duk da cewa wasu malaman sun faɗi cewa Ishaqa din ne cikin magabata amma dai ana cewa zancen an ciro shi ne daga an dauko shi ne daga Kabul Ahbar daga cikin littafin Ahlul Kitabi babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah da ya tabbatar da cewa Ishaqa ne kun fahimci wannan da kyau ko tayyib sai ya ce fa aktharu ma qila 40 abad can da yace wa qad ikhtulifa fi kam abin bainahuma ala aqwalin wasu suka ce iyaye guda 40 ne wasu suka ce iyaye guda 7 ne sab'ata aba wasu suka ce 9 وقيل 15 ثم اختلف في اسمائهم اي ساباني اكن سنن نكن سو يجي وقد كره بعض السلف والائمه انتساب الى ما بعد عدنان saboda wannan sabani da yake tsakanin Adnan da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam malamai sun yi sabani suka ce bai kamata ba ma a rinka ambatan iyaye nawa ne saboda akwai maganganu da yawa ba a rike hakikanin yadda al'amari yake ba wai huka an Malik ibn Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullahu annahu kare zalik an ruwaito Malik shi ma ya kyamace haka yace kada a yi wannan kawai a bashi iya Adnan din Imam Abu Amr ibn Abdul Barri a cikin littafin al-Imbah yace walladhi alayhi a'immatu hadha ash-sha'ni fi nasabi Adnan abinda malaman wannan sha'ani na ilimin sira suke kai nasaban nan ta Adnan suka ce Adnan to ga sunan nikin za a takakawa Adnan ibnu Udat ibnu Muqawwim ibnu Nahur ku yi hakuri da sunan nikin za ku ji su daban ba irin sunan nikin da muka saba bane sunan nikin su ne na jan ƴaƴan annabawa da jikokin su mu nan gaskiya ba a fiye sa sunan ba ibnu Tayrahi ibnu Ya'rub ibnu Yashjabu ko Yashjubu ibnu Nabit ibnu Isma'il kaga yadda sunan yazo ko ibnu Nabit ibnu Isma'il ibnu Ibrahim Khalilur Rahman shi kuma Ibrahim din babansa sunansa Tarih baban Annabi Ibrahim sunansa waye Tarihu kaji wani suna ko idan ban gane ba shine Azara can da Allah ya faɗa cikin An'am wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin baban annabi ibrahim ko dai kace sunan sa azara ko kace sunan sa tarihu to wannan kuma raddi ne ga yan bid'a da suke cewa azara din nan ba baban annabi ibrahim bane kaga anan aka ce ibrahim ibnu tayhar ay afwan ibnu tarih tarih din nan shine azara so baban shi ne kamar yadda suratul maryam ta tabbatar da yawa ayoyi shi kuma baban baban annabi ibrahim sunansa nahur shi kuma shi ma baban sa sunansa sharukh sun shi kuma dan gidan ra'u shi kuma dan gidan falih shi kuma dan gidan aibar shi kuma dan gidan shalikh ko shalakh shi kuma dan gidan arfakhshaz arfakhshaz shi kuma dan gidan Sam shi kuma dan gidan Nuh kuntuna Nuh ko ka duba yadda nasaba take Nuh shi kuma dan gidan Lamik shi kuma kakan Annabi Nuh sunansa Mutawashlakh shi kuma baban kakan sunansa Akhnuq wai akhluq din nan akhluq din nan shi kuma shine Idris kuna ku ganewa kenan annabi Ibrahim shi kansa cikin kakanninsa annabi Nuhu to shi kansa annabi Nuhu cikin kakanninsa akwai annabi Idris ku ga yadda sallallahu alaihi wasallam ke tafiya ko kamar in kullu annabawan nan suna da alaka da dangantaka Idris annabi alayhi salam annabin nan fima yaz'umuna cikin abinda masu tarihi suke ko sirra suke rayawa Ibn Kathir yace wallahu a'lam to abin yayi nisa ne shi yasa yace wallahu a'lam wa huwa awwalu bani adama utiyan nubuwa ba'da adamu shisu to ga fa'ida jama'a annabi Idris annabi Idris shine annabin farko da aka fara bawa annabta bayan annabi Adam da annabi Shisu kenan annabi Shisu da annabi Adam su ma suna gaban annabi Idris amma a tarihi da aka bawa Adam da Shisu aka ba su annabta wanda ya biyo na uku shine wa annabi Idris kaga kenan tsoho ne dattijo ne can gaba yake sannan abu na biyu malam a duk duniya mutumin da ya fara rubutu da alƙalami shine annabi Idris biran nan da muke sawa asalin wanda ya fara rubutu da alƙalam shine wa annabi Idris to shi kuma babansa Ibnu Yard Ibnu Mahlil Ibnu Kainun dan gidan Yanish shi kuma dan gidan Shisu annabi Shisu shine muke cewa Shitu to shi kuma Shitu dan gidan waye dan gidan annabi Adam Shitu dan gidan waye dan gidan annabi Adam Adamu fa shine wanda Allah ya halicce shi da hannunsa ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al-alim yanzu mun gane yadda sallallahu take ko jayyid shi yasa wata ran a hadisi annabi yake cewa kaga annaba wannan fa duk ƴan uwan juna ne eh duk ƴan uwan juna ne idan ka biyo sallallahu Imam Ibn Kathir yake cewa haka za zakara Muhammad bin Ishaq ibn Yasar al-Madani sahibu sirar nabawiyya haka wannan magana da na faɗa Muhammad bin Ishaq ya ambace ta min littafin sirar nabawiyya ghairi min ulama'in nasab daga cikin malaman nasaba yace wa nazama zaka Abu al-Abbas Abdullah ibn Muhammad Nashi al-mu'tazili wani babban malami ba mu'tazili ne amma yayi waka akan haka a cikin kasida yamdahu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana yaban annabi yace wa qad awradaha al-imam abu umar ibn abd al-bar abu umar ya kawo ta wa shaykhuna da malamun fi tadhibihi yana nufin tadhibul kamal malamun nan shine al-hafiz abu al-hajjaj abu yusuf yusuf ibn az-zaki ibn abd al-rahman al-mizzi shine mai littafin tazibul kamal wahiya qasida baligha qasida ce mai balaga yace madatu rasulullahi abghi bi majhihi wufura hududi min karimil ma'aribi madatu rasulullahi abghi bi majhihi wufura hududi min karimil ma'aribi madatu imra'an faqal madiha muwahhidan بأوصافه أم مبعد ومقارب يشف جميع قبائل العرب مجموعون معه في أدنان ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أبلاينا أبازك يتشيوى لم يكن بطن من قريش إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة طيب ونن malami yayi magana ne yana yaban annabi alayhi salatu wassalam tun can da da mu'tazili ne cewa ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yabon da yake wa manzon Allah yabon yana neman ya samu wato dukkan rabansa da Allah ya rubuta masa ya samu na karamci falaloli masu tarin yawa ya yabi mutumin da yake shi kadai ya ketare dukkan wani abun yabo da sifofinsa da mai kusanto da shi da mai nesanta shi duka kowa ya yarda annabi sama yake da kowa yace dukkan kabilun larabawa dukka suna haduwa ne akan wannan Adnan din wannan ma wata fa'ida ne dubba laraban duniya karshen sa zai tike ne akan mai Adnan to shine Allah ya faɗa kullu salikum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba bani neman ku bani wani lada illa ku nuna kauna a cikin dangin annabi Abdullahi dan Abbas yake cewa babu wani gida daga cikin gidan Qurayshawa duk Qurayshawa gaba daya face annabi yana da dangantaka a cikin su shi yasa ma ake ce da shi annabi ba Qurayshi annabi ba Qurayshi to a can ina so mu dan koma baya kadan inda aka kawo wannan nasabar tsakanin Adnan din nan har zuwa ga annabi Adam ko ba an ta kawo ba dan wane ne aka kawo Nuhu aka kawo Idris aka kawo Shisu aka kawo Adam ko an ambato mutane cikin wasu annabawa ne wasu ba annabawa bane ba anan ina so ku gane cewa kenan ta karkashin tsatsan annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ya fitar da annabawa masu tarin yawa ko ba ka bane shi yasa kuma ake ce da shi abul bashari shine baban halitta na dan adam gabaki daya to anan malamai suna fada abin da ke tsakanin annabi Ibrahim da annabi Adam mutanen da suke tsakanin annabi Ibrahim da annabi Adam hakikanin gaskiya ba wani wanda ya isa yanke maka zance kai tsaye yace maka ga sunan wannan ma da aka kawo anan wata fahimta ne ko ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai da Ibn Kathir ya kawo saboda Allah ya faɗa alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuuhin wa 'adin wa samuda wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah Allah da kansa yace mutanen nan da suke ya ambato da suke tsakanin annabi Ibrahim zuwa ga Adam ba wanda ya san su in ba Allah ba a cikin suratul ibrahim a wata ayar cikin suratul furqan Allah ya ce wa adan wa samuda wa ashabar rassi qurunan wa qurunan baina zalika kathira da adawa da samudawa da ashabar rassi yace akwai karnoni dewa duk karni dai shekara 100 ne to qurunan ba'da zalika baina zalika kathira suna dewa kaga qur'ani ma cewa suna dewa bi fadi iyakansu ba a wata ayar wa adan wa samuda wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah a cikin wannan aya kenan haka ibnu sa'd ya kawo a cikin at-tabaqat bi isnadi ingantacce shi yasa wasu malaman suka ce sai dai a kamanta amma ba wanda yake ce maka ga hakikanin dan adam din da yake wannan tsakani na dangantaka wallahu a'lamu ina fatan yan uwa suna tafiya muna tare yanzu mun gane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabarsa dai karshe tana tikewa ga waye annabi Isma'il amma da Isma'il din kuma shi dan gidan waye annabi Ibrahim to yana da kyau a matsayinka na musulmi ka san annabinka daga ina bullo ko ba ka bane ba yawa shi yasa manzon Allah yake ce da annabi Ibrahim babansa ne wata rana da aka haifa masa da yar matarsa wannan baiwa Mariyatul Qibtiyya Mariya muke faɗa da Hausa aka yi masa haihuwa da asuba ai da daddare da asuba ya idar da sallah sai ya juyo ya ce ya ku mutane wulida li ghulamun al-bariha an haifa mun da jiya da daddare shine al-barihatu al-ams al-arabci jiya amma jiya da daddare al-barihatu ake cewa yace jiya an haifa mun da da daddare inda jiya da rana ne sai ce bil amsi amma tunda cikin dare aka yi masa haihuwar sai ce albariha yace wa sammaituhu bismi abi ibrahim, kuma na sa wa wannan danawa sunan babana ibrahim. Wannan shine abin da nake so na kai mu gare shi. Ashe annabi ya faɗa cewa annabi ibrahim baban sa ne? Baban sa yana nufin yana cikin kakannin shi. Ku duba hikima ta Ubangiji dan Allah girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka duba tsawon shekaru hakurunan baina zalika kafira, duk annabawan nan da suka zuka shude, kuma annabi ya ce annabi Muhammad shine shugaban su, kuma sun yarda. Aka ce kuma duk al'ummomin da suka zo ga baki dai suka yi rayuwa, babu al'ummar da take al'ummar annabi Muhammad daraja. Mu ne na ƙarshe, kuma amma idan an zo hisabi mu za a fara yiwa sai an sallame mu saboda alfarmar annabi. Allah zai ce a sallame su, maza su shiga aljanna, masu shiga masu tafiya wuta kuma su tafi, sannan a zo kan sauran annabawa. Za a zo maganar ceto, hadisi shafa'a, duk annabawan nan da aka ambata za a zo, ulul azmi minar rusuli, za a bibice su ana neman su bada ceto. Ba za su iya ba, sai ce ba za mu iya yi ba, sai a tafi wurin wa annabi alaihi salatu wassalam, sai ce ni ne na cancanta, ana laha ana laha. Duka waɗannan suna nuna mana daraja da matsayin wannan annabi da Allah ya mana arziki muka taso cikin al'ummarsa. Sai dai mu yi fatan Allah ya ba mu ikon mutuwa akan sunnarsa, kuma ya taimake mu mu bi shi haƙiƙanin bi, kuma ya raba mu da kaucewa, kar mutum ya wayi gari yana faɗa da abin da annabi ya zo da shi. Wannan shi fa komai ciwo, ka tashi kana tuciyar kai ɗan al'umma annabi ne, amma an rikita maka addininka, an ruɗa ka, an ɗebo maka bid'o'i, an cusa maka abinda annabi ya ce kar a yi, abinda annabi bai yarda da shi ba, aka saka da shi kake wa Allah bauta, kuma an sana ka fahimci gaskiya, ga ka balagagge da hankalinka da iyali da ƴaƴa da komai, amma baka da hankali, sun mai da kai mahaukaci, sun hana ka gane gaskiya, ka wayi gari kayan da annabi ya zo da su kana faɗa da su. Kaga wannan ai kasuwa ta ci ta tashi da mutum. To jama'a kun san wani abu, wannan shine sirri, in ka zo sallah ka dinga ihdinas siratal mustaqim, kullun ka zo sallah indai ka ce ihdinas siratal mustaqim, to ka rinka tunowa ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya, hanya wacce take daidai wanda annabi ya zo da ita. Duka wannan tarihin ana faɗa ne dan a nuna mana muhimmancin annabi, shine ƙarshen zancen. Ina fatan kuna fahimta. Manzo Allah ya nuna cewa dangantakar sa zababbiyar dangantaka ce, kamar yadda hadisi ya zo wato cikin Muslim, yace wa huwa safwatullahi minhum, kama rawahu Muslim fi sahihi an wasilata bin al-asqai radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam, annabi yana cewa inna allaha iktara kinanata min waladi isma'il, Allah ya zabi kinana cikin ƴaƴan annabi isma'il ne ya zabe shi, sannan kuma sun makhtara min kinanata quraishan a cikin ƴaƴan, kuma ya zabi quraish daga kinana, ya zabi quraish. Quraish din ai sunan wani ne, shine kuma ka gani waladi isma'il kinanata, daga kinana kuma a cikin ƴaƴan sa akwai quraish, to shine ake cewa annabi ba quraishi, kenan cewa ba quraishin an danganta shi ne da wani kakansa can. Ina fata ana fahimta. Kuma sai aka sa wa sunan kabilar Quraishawa, ashe wannan Quraish din sunan wani ne cikin ƴaƴa, cikin jikokin annabi Isma'il, to duk aka zazzabe su sun maktara min Quraishin bani Hashim, kaji ko sakcin Quraish, kuma aka zabi bani Hashim, banu Hashim. Hashim din shi ma suna ne, shi yasa ake ce da manzon Allah Hashimin dangi, ba Hashimi ne, Hashimu. Sun maktara ni, annabi ya ce to ni kuma Allah ya zabe ni min bani Hashim, daga bani Hashim. Hadisin Muslim ne da Tirmidhi da Imam Ahmad da Ibn Sa'd a cikin At-Tabaqat suka rawaito. Wa kadhalika banu Isra'ila, to sai da kan banu Isra'il kuma anbiya'uhum wa ghayruhum yashtami'una ma'ahu fi Ibrahim al-Khalil. Yanzu nan kaga layin annabi Muhammad kenan da sauran annabawa ko, to sai kuma banu Isra'ila annabawan su gabaki dai su ma duk suna tikewa ne kan wannan dattijan annabi Ibrahim. Kai wannan bawan Allah, Allah ya masa zuriya mai kyau, shine amfanin aihuwa. Sai mutum ya haifa an aka shekaru, sai kaga an samu ƴaƴan kirki, ƴaƴan albarka ta ƙarƙashin sa. ta dalilin sanadin ƴaƴan da ka haifa aka samu wancan aka samu wancan duk kuma sun yi alheri da ƴaƴa da jikoki kana lada tunda kai ne sababin zuwan su duniya ba wanda zai je ya toshe mahaifar ba ya ce a ƙwaya biyu sun ishe shi wani ya ce ƙwaya biyu sun ishe shi aka haifa masa biyu rak shikenan aka je aka daure mahaifa aka hana mata haihuwa suka yi ta ci suna ƙoshi su hau mota su gina gida mai kyau suna dariya wa masu ƴaƴa suna cin wahala sai Allah ya jarrabe shi ƴaƴan gaba ɗayan su su biyu suka fada suka shiga cikin swimming pool an she an je wanka wata ran duk suka mutu atake ƴaƴa biyan suka mutu ƙurmus to ya dawo kuma yana Allah Allah a dawo mun da wasu to kuma an daure mahaifar an toshe kuma haihuwar ta gagara zuwa haka ya tara dukiyar ya tara duk abin da zai tara ba wanda zai gaje shi cikin yaya sun riga sun mutu za ka iya zuwa ka haifi ƙwaya uku ƙwaya huɗu ƙwaya biyu ɗin da ka ce Allah ya jarrabe ka duk su zama mutanen banza ba ka da wani haraji za ka rinka samu na alheri bayan ka mutu sai dai sharri amma in kana da su da yawa wataƙila in wancan ya kauce wannan ya tsaya kuma ko addu'a ne da mutum biyu su yi maka ba gwanda mutum huɗu su maka ba a ɗauka duk duniya ba wanda zai maka addu'a sai ƴaƴanka ka san dai wanda yake da ƴaƴa masu yawa shi ya fi samun addu'a ko kowa zai manta da kai amma ƴaƴanka ba za su manta da kai ba in ka musu tarbiya to idan suna da yawa kaga za su yi taimaka addu'a to kuma Allah yana karɓan addu'an nan ta ƴaƴa ga ubansu kamar yadda yake karɓan addu'ar uba ga ƴaƴansa to shine sirrin to Annabi Ibrahim ya haihu tabbas albarkacin haihuwa da ya yi shine kun ga aka samu wannan al'umma mai tarin yawa to kai ma baka san me zaka bari ba allazi ja'ala Allahu fi zurriyati an-nubuwata wal kitaba Allah ya sanya annabta da littattafai da aka ta saukarwa a cikin zuriyar Annabi Ibrahim wa hakaza amara Allah subhanahu wa ta'ala bani Isra'ila ala lisani Musa haka Allah ya umarci bani Isra'ila harshe Annabi Musa wa huwa fi at-taura yana nan a cikin at-taura kama zakarahu ghairu wahidin min al-ulama kaman da ba ɗaya ba daga cikin malamai suka ambata mimman jama'a bisharatul anbiya bihi sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka hada bayani akan bisharar annabta ko bisharar annabawa da annabi duk annabawan da aka ramka Allah sai da suka yi bishara da zuwan annabi kowane annabi idan ya zo ya yi bayani bayanan sai ya ce akwai wani annabi babba da zai zo kaninmu ne ƙarami ne amma shi ne babbanmu shi ne Muhammadu ɗan Abdullah inna Allah ta'ala ƙala lahum ma ma'anahu a cikin ma'anar abinda suke fada Allah ya gaya musu cikin wahayi su annabawa sauqimu lakum min auladi akhikum nabiyyan kullukum yasma'u lahu wa aj'aluhu aziman jiddan wannan ma'ana ne ba wai aya bace ba zan kawo muku ko zan tsayar muku cikin ƴaƴan dan uwanku annabi Isma'il jikokin sa kenan zan kawo muku wani annabi dukkan ku annabawa dole ku saurare shi sannan kuma aj'aluhu aziman jiddan zan sanya shi ya zama mai girma babba ana nufin annabi Muhammad kenan to shine Malam Ibn Kathir ya ce walam yulad min bani Isma'ila a'zama min Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin ƴaƴan annabi Isma'il ba a taba haifan wani mutumin da yafi manzon Allah daraja ba ba yi shi ba babu wannan mutumin kwata kwata don Allah malam kaji wata falala duk ƴaƴan annabi Isma'il ka sauka kar ba wanda kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai bari ma ballam yulad min bani adam ahadu duk cikin ƴaƴan annabi adam mu koma asalin tushen ma duk gaba ɗaya ba wanda kai annabi Muhammadu kuma wala yuladu ila qiyamis sa'ati hatta shin alqiyama bara haifa ba a'zamu minhu sallallahu alaihi wasallam wanda fa annabi faqad sahha annahu qala ya inganta annabi ya ce shi da kansa ya faɗa ana sayyidu walada adam wala fakhara ni ne shugaban faɗan adam ga baki ɗaya duk ƴaƴan annabi adam ni ne shugaban su amma fa ba tare da alfahari ba Allah ne ya bani ya kaji yace adam fa man dunahu min al anbiya itata liwa'i da annabi adamu da wanda suke karkashin sa gaba ɗaya suna karkashin tutata ne ranar tashin alkiyama hadisi ne sahihi bi shawahid imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Ya'la da imam Tayalisi yace wa saha anhu annahu qala saqumu maqaman yarghabu ila al khalqi kulluhum hatta ibrahim yace ni fa ranar tashin kiyama zan tsaya a wani matsayin da wallahi duk wata halitta sai ta yi sha'awar wannan matsayinawa har annabi ibrahim din baban nawa sai yayi burin ina ma da shine da wannan matsayin hadisin Imam Muslim da Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i wani matsayi ne wannan shine al-maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allah ta'ala matsayi na abin yabo wanda Allah ya masa alƙawari sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a al-kiyama zai tsaya a wani babban matsayin da duk duniya ba wanda ya kai wannan matsayi kuma kowa sai ya shi a wasa shine aka ce kullun idan aka kira sallah kai wannan addu'an Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu shine al-maqamul mahmud wanda kai masa alƙawari Allah alƙawari yace ka shirya zan baka wani babban matsayi a kiyama to wannan shine wannan matsayi shine annabi yake cewa duk wanda aka kira sallah to yayi min addu'a Allah tabbatar min da wannan alƙawari shine ba a san musulmi a gama kiran sallah ba kai wannan addu'ar ba kai salatin annabi ana gama kiran sallah sai kai wannan shi annabi ya faɗa hadisin muslim duk wanda yayi wannan addu'a bayan an gama kiran sallah yayi min salati yayi wannan addu'a to ceto na ma ya tabbata gare shi kawai zan cece shi to kaga bai kamata mu sakaci ba ana kiran sallah muna hayaniya ko ana kiran sallah muna surutu ko kuma ai ta kiran sallah a gama ba musamman an gama ba kuma yayi alƙawari yace daga cikin addu'o'in da aka bada su a matsayin bonus duk addu'ar da aka yi ta bayan kiran sallah ana kyautata tan Allah zai karbe ta bari mu maimaita duk wanda yake da wata addu'a da yake so Allah ya karba masa da gaggawa to ya rinka kimtsawa bayan an gama kiran sallah ya rinka jefa addu'ar dan tana cikin addu'o'in da Allah yana karba saboda me saboda albarkacin ka roƙa wa manzon Allah al-maqamul mahmudu to kai ma Allah zai karbi naka addu'ar wannan ka duba falala fa mai tarin yawa yace wa huwa shafa'a al-uzma shine samar wa mutane babban ceto allati yashfa'u fil khala'iq kullihim wanda za a nemi ceto annabi zai ceci al'umma gabaki ɗayan su liyarhamahumullahu bil fasli bainahum min maqamil mahshari ceton shine annabi zai je ce ya Allah yau kai fushin da baka taba yin irin sa ba al'umma suna cikin wani hali na kakani kai ya Allah ka taimake su ka waiwaice su ka zo ka yi musu hisabi kowa ma ya san matsayin sa saboda Allah zai bar mutane ai ta tsayawa shekara 40 a tsaye kawai an saukar da rana kawai kawai ba a ma san ina za a je ba ga yunwa ga ishirwa kuma mutuwa kwaya ɗaya ce ba a yin biyu a rude da annabawa da manzanni da malamai da shehunai da almajirai da maza da mata da sarakuna da ƙanana da waye kowa da kowa da dabbobi da awaki da tumaki da kiyashi da karnuka da aladu da raƙuma da komai da ka sani diga za a yi wannan tsayuwar Allah zai yi banza da mutane mutane da kansu akarmakallahu don wahala ba san kowa ba ba san juna ba fa za su yi shawara su ce kai ya kamata mu je mu nemi manya a cikin mu su roki Allah fa wannan fushin da yayi ya kamata ya fidda mu daga cikin halin nan a lokacin gurin wa za a je annabawa shi yasa duk wanda ya lata ya kai ce wai ka rike wani shehi wai shi zai jagorance ka ko zai rike ka a kiyama ya kai ka ya baro kowa da in ya zo faɗan da zai yi dole ce annabawa ake nema to duk wanda yace za a zuba kai aljihu a yi firo da kai a jira da kai aljanna ya gama da kai ya mare na maka hankali ya ɗauka ma ƙwaƙwalwarka ta majina ce ba ta aiki annabi ake nema kuma annabin shi kansa wallahi wallahi shi kansa annabin shi kansa wallahi sai ya ce ya gaji bai rin iya ba za su ce Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba a je gurin Nuhu kai ne annabin farko cikin annabawa da ka zo kai ta wa'azi kai ta wa'azi kai ta wa'azi ka fi kowa daɗewa shekara 1000 kai kana wa'azi babu shekara 50 ka roƙa mana Ubangiji ya yi mana wannan damuwa ya ce izabu ila gairi ku tafi wajen wani ni kam ba zan iya ba ni ma ta kaina nake yi ba ku san abin da na yi wa Allah ba akan ɗana na roƙan wa ɗana na ce shi ma a kawo shi alhali ba musulmi ba ni ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Ku je gurin wani, ku je gurin Ibrahim. Annabi Ibrahim shine abul anbiya idattijo baban annabawa. Aje wurin sai ce ina ni ma ta kaina nake. Ni ma nayi wani abu dan ina jin tsoron kada Allah kama ni da shi yau. Mun zo muna tafiya da ni da matata wani sarki yana kwace mutane mata. Da yazo ya tambaye ni wannan matarka ce ko waye sai nace masa a yar uwa ta ce. Wannan kalmar tauriya ne. Yace ina jin tsoron kada Allah ya tambaye ni me yasa ban ce matata ba nace yar uwa ta. Kaji fa? Matarka ba yar uwa ka bane? Yana nufin yar uwar sa ce addini. Saboda shi wannan sarki in dai da matarka zo sai kwace matar ta kai kore ka. To sai yace masa a yar uwar sa ce. Sai aka bar shi. Yace ina jin tsoron wannan. Haka akai ta lissafa aje gurin Isa. Aka je wurin Annabi Isa alayhi salatu wassalam yace wai ai ni ma ina da matsala babba ina jin tsoron kada Allah kama ni da ita ni da mutane suka mai da ni Allah ni da sai da Allah zai zo ma zai tambaye ni anan ma a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah Isa kai ne ka gaya wa mutane su rike ka kai da mahaifiyarka cewa ku alloli ne ba ni ba ba Allah ba Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika ni ma Allah zai mun wannan tambayar kuje gurin Adamu Adam zai ce wai ina ni ma yau bazan iya ba ni ma ina da matsala kun manta da ni da Allah ya gaya mun a gidan aljanna kar in ci wata bishiya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin shedan yazo ya rude mu fadallahu ma bi ghururin muka ci wannan bishiyan Allah ya kore mu daga gidan aljanna ni da Hawwa'u matata ibtu minha jami'an ku sauka ku gangara to ina jin tsoron kada ni ma Allah ya ratsa ni yau ya tambaye ni a wannan rana bazan iya ba malam duk annabin da aka je ko manzon da aka je cikin ulul azmi minar rusuli dinnan manyan manzanni aka je kowa ce yake ni bazan iya yi ba daga ƙarshe za a ce to a taburin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine za a je gurin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam idan aka je wajensa sai ce ana laha ni ne na cancanta na yi wannan ceto don ku Allah ya min alkawari zai bani wani babban matsayi a kiyama wannan shi ne matsayin annabi zai tashi ya sujjada duk da an gama yin sallah an gama abin da zai sujjada ya kafa goshinsa ya yi ta yi wa Allah wani irin kirarin da a duniya bai taɓa yi wa Allah ba ya yabi Allah ya faɗi maganganu ya zubar da hawaye dama haka ake ana nema wajen Allah gajiyawa ake nunawa Allah zai ce da mala'iku ku gaya masa irfa rasak daga kanka saltuta roki abin da kake so za a baka washfa atushaffa kuma ka nemi ceton za a baka ceton yau shine annabi zai ce ya rasu ya ubangiji alfarmar da muke nema a gare ka yau kai hakuri wannan fushi da kai mutane gumi ya kawo musu wani iya idan sa wani iya gwiwa wani kugu gumi ba wani yana linkaya cikin gumi ma la yadda ka san cikin maliya kogi tsabar gumi ne gumin mutane kwakwalwa ta fashe ta narke ya Allah ka taimake mu kama kawo sikeli a yi hisabi kowa ma ya san matsayinsa kawai ba wai fa ka taimake mu kai mu aljanna ba a'a a yi faslul qada a yi hisabi kowa ya san inda zai tafi to a lokacin shi ne Allah zai sa mala'iku su je su kawo sikelai mala'iku a riwaya aka ce za su yi dakon sikeli na auna aikin dan adam wa nadaul mawazin alqista li yawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a yace zamu kafa mizanai zamu kafa sikelai na adalci a wannan rana ta alqiyama kuma wallahi ba za a cuci kowa ba kwantar da hankalinka wallahi a kiyama Allah ba zai cuce ka ba a nan duniya ne watakila za su iya zaluntar ka amma a kiyama babu to shine za a zo mutane mala a zuba su alai da a zo kuma ba da littafi wani a bashi ta dama wani a bashi ta hagu matsayi matsayi ne kiyama malam gida gida ne wajen ba da littafi daban wajen auna kaya na sikeli daban malamai suke sabani shin kayan da aka zo da shi shi za a auna ko mutum din wasu suka ce a lada za a auna yawan ladanka a ga shin ladanka da zunubinka wanne yafi yawa in an dora sikeli wanda yafi yawa ko da kwaya ɗaya ne kawai kai dan bangaren ne idan ladanka ne yafi yawa da kwaya ɗaya to kawai dan aljanna ne ka duba rahmar Allah idan kuma zunubinka ne yafi yawa baka da istighfari mai yawa baka da yawan sallah baka da yawan nafila baka da yawan karatun qur'ani baka da yawan aiki alheri zunubinka ya dara kamar yadda anan duniya in baka jarraba za ka mummunan sakamako ko to haka a can ne to sai Allah ya ce ku kai shi wuta wasu kuma malamai su ce suka shi mutun din za a dauka a dora sikelin guda biyu ne idan mutun yana da ayyuka masu yawa na alheri to sai ya zo da nauyi shi din mutun an dora shi yana da aikin alheri da yawa sai ya zo da nauyi ana dora sai ga ya ja laba da yawa sikelin yayi nauyi sai a ce wannan yan aljanna kenan yayi sallah yayi karatu yayi akida yayi kaza yayi kaza yayi kaza idan kuma ba shi da ayyukan alheri masu yawa manzo Allah ya ce za a zo da mutun iya girma ganin ka iya girman sa amma wallahi aka dora shi a sikelin nan la yazinu inda Allahi janaha ba'uda a wajen Allah wallahi bai kai fiffiken sauro nauyi ba mg idan suka dora shi a sikelin sai zama mg bamu shanfera me faru bai aiki alheri ba sai Allah ya ce kai shi wuta to wannan ayyukan fa da za a yi na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta hakan ma ba za a yi shi ba sai annabi ya yi mana wannan ceton to shine al-maqamul mahmud da aka ce in an zo kiran sallah karin kai wa annabi wannan addu'a da wannan salati kamar yace yace kama jaa mufassiran fil ahadith sahiha kamar yadda ya fassara shi a hadisi ingantacce daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama yace wa ummuhu aminatu bintu wahab mahaifiyarsa ita ce amina bintu wahab ibnu abdi manafi ibnu zuhra ibnu kilab ibnu murra wannan shine fassara kuma shine bayanin nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama da malamai ahlus sunna suke tayi kullun a cikin littattafai na sunna dan a bayyana daraja da matsayin annabi alaihi salatu wassalam Allah ya tashe mu cikin al'ummarsa Allah ya sa mu cikin waɗanda zai ceta abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu